Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke fatan kun tashi lafiya. Yau Litinin 30 ga watan Oktoba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya.
To Mahmud, mutane sun mamaye filin jirgin saman Rasha domin nuna rashin amincewa su da saukar wani jirgin sama da ya taso daga Tel Aviv. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz a jiya Lahadi ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a wani rangadi da yake yi a wasu kasashe a yammaci da Afirka ta tsakiya da zumbar faɗaɗa dangantakar cinikayya tsakanin Jamus da kasashen yankin na Afirka. Sannan wani rahoton kungiyar Reporters Without Borders ya nuna cewa da gangan aka kai harin da ya yi sanadin kisar wani ɗan jaridar kare da jikkata wasu shida a kudancin Lebanon makonni biyu da suka gabata.
To kanin labaran duniyar kenan. Jakadun Isra'ila da Palestina a Ghana na cece ku ce kan rikicin da ya barke a yankunansu wanda ya kai ga mutuwar dubban mutane idan aka biyo mu a shirin za a ji abin da suke cewa. A Najeriya kuwa gwanayen ninkaya na can suna lalaban mutanen da hatsarin kwale-kwale ya rutsa da su a yankin Kogin Binari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama.
Tabbas akwai yan uwa na cije guda shida, amma a cikin shidan nan na ga hudu sun fita. Saura biyu din ne ba a samu gawansu ba har yanzu. A yankin mu sun kai mutane 20.
A cikin 20 din mutane nawa aka gane?
Wanda dai ba a gane su ba, mutane 12 ne ba a gane su ba.
Muna kuma tafa da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel zai gabatar a wannan makon. Shirin zai ci gaba da tattaunawa ne kan wasu ma'aikatan hukumar tattara kudaden shigar jihar Kaduna 81 da ake zargin an sallame su aiki. To amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masararu, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. A jiya Lahadi, jami'an sojin sun ce dakarun ƙasar sun kashe wasu mayakan Hamas yayin da suke yunkurin ficewa daga wata hanyar ƙarƙashin ƙasa da ke daura da kan iyakar Hezra, wadda a baya ake bi a shiga Isra'ila daga Gaza kafin a lalata ta a rikicin da ake na baya-bayan nan. Ya zuwa yanzu dai ba a tabbatar da alƙaliman mayakan da dakarun Isra'ilan suka kashe ba tukunna. Hamas tana da hanyoyin ƙarƙashin ƙasa masu yawa a Gaza, inda ake kyautata tsammanin cewa suna jibge makamai, abinci da sauran kayan bukatunsu. Dakarun tsaron Isra'ila da aka fi sani da IDF da sanyin safiyar jiya Lahadi sun faɗa cewa jiragen yakinsu sun farma 'yan Hamas a wurare 450 a cikin Gaza cikin sa'o'i 24 da suka gabata, har ma da wasu hare-hare a daura da asibitin Shifa, ɗaya daga cikin asibitocin Gaza mafi girma kuma wurin da ya zama wani matsuguni ga masu neman mafaka. Isra'ila ta yi shelar kaddamar da yaki kan Hamas bayan da mayakan kungiyar suka mayakan Hamas suka kaddamar da hari a ranar 7 ga watan Oktoban da inda ta kashe mutane 1,400 galibi fararen hula, ta kuma yi garkuwa da mutane 200. Tun sannan zuwa yanzu adadin Filistinawa da suka mutu ya zarta 8,000 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza da ke karkashin ikon Hamas. A wani labari da ke alaka da wannan kuma, cikin gargadin baya-bayan nan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi tun bayan tashin hankalin Isra'ila da Hamas, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Lahadi cewa ci gaba da jefa bama-bamai da Isra'ila ke yi kan Gaza na iya harzika kowa ya ɗau mataki. Isra'ila ta yi taruwan bama-bamai kan yankin Falastino tun bayan da mayakan Hamas suka yi dirar mikiya a kan iyakar Hamas da Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba tare da kashe sama da mutane 1,400 galibinsu fararen hula, a cewar jami'an Isra'ila. Tun sannan mutane sama da 8,000 aka kashe a Gaza, rabinsu yara, a cewar ma'aikatar lafiyar yankin da ke ƙarƙashin ikon Hamas, zirin da ke fama da talauci mai kunshe da mutane 2,400. Wani rahoto da kungiyar nan da ke bibiyar al'amuran 'yancin 'yan jarida a duniya, wato Reporters Without Borders, ta fitar a jiya Lahadi ya nuna cewa harin da yayi sanadin kisar wani dan jarida a kudancin Lebanon makonni biyu da suka gabata, inda wasu kuma suka jikkata a wannan, wato inda wasu shida kuma suka jikkata a wannan harin da gangan aka kai ba kuskure bane. Wani dan jarida mai daukar bidiyo Isam Abdullah ya mutu, sannan wasu yan jarida su shida sun samu raunuka, cikin su kuwa har da wasu biyu daga kamfanin yada labaran AFP, inda ɗaya daga cikin mutanen biyu ya samu mummunan rauni a harin da aka kai a ƙauyen Alma al-Shab a kudancin Lebanon a ranar 13 ga watan Oktoba. Kungiyar ta ce bincikenmu na farko yayi nuni da cewa ba kuskure aka yi wajen harbin yan jarida ba, a cewar kungiyar ta Reporters Without Borders. To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da jimawa ba, Aisha za ta kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu duba wannan rahoto na farko. Yayin da wasu ƙasashen duniya ke ci gaba da kira da a dakatar da buɗe wuta tsakanin Isra'ila da Hamas, jakadan Palestina a Ghana Abdul Fattah As-Sattari ya zargi Isra'ilan da kashe mutanen da basu ji ba su gani ba a yankin Gaza. Yayin da ita kuma jakadiyar Isra'ila a Ghana Shlomit Sufa ta ce har-haren da Isra'ilan ke kaiwa a yankin na kawar da mayakan Hamas ne. Daga kuma sai ga rahoton da Hamza Adam ya aika mana.
Falastinawa mazauna Ghana da suka halci taron sun ringa kada tutocin Falastinu da ma wasu dauke da hotunan gawarokin al'umma da suka salwanta sakamakon hare-haren na Isra'ila.
This conflict will not stop without Israel stopped its occupation to my people.
Jakadan ya ce wannan rikici ba zai kawo karshe ba, fashe Isra'ila ta daina mamayar kasar ta Falastinu. Ba ma son a mamaye mana kasa, in kuwa Isra'ila ba ta fice ba, wannan rikici ba zai kawo karshe ba, in ji shi.
Without this, the conflict will continue.
Jakadan ya kuma yi korafin cewa Isra'ila na kashe fararen hula da suka hada da mata da kananan yara, abinda yake bukatar da manyan kasashe mafada a ji, musamman Amurka da ta yi kokarin tabbatar da adalci.
The United States of America to stand by the side of justice only.
A wani martanin da jakadiyan Isra'ila a Ghana Excellency Shlomit Sufa ta gabatar kan matakin da Isra'ila ta dauka na kaddamar da hare-hare a zirin Gaza, inda take cewa manufar wannan yaki ita ce kawar da kungiyar ta'addanci na Hamas. Jakadiyan Isra'ila din na jawabin ne jim kadan bayan ikrarin da jakadan Palestino a Ghana yayi.
Hamas recognized as a terror organization by many countries around the world, the US, the EU.
Kasashen duniya irin su Amerika da ma wasu kungiyoyi kamar EU sun tabbatar da cewa Hamas kungiyar ta'addanci ne mai akidar ISIS da Boko Haram. Ba ma yaki da fararen hula, kuma ba ma yaki da Palestinawa ko al'umman musulmi, amma yakin da muke yi a yanzu a Gaza, muna yaki da waɗanda suka kai hari akan al'umma da basu ji ba, basu gani ba a ranar 7 ga watan Oktoba. A don haka tilas ne a kawar da ita kungiyar ta Hamas,
entity that must be wiped out.
Jakadiyan Isra'ila din ta kuma kara da cewa gwamnatin kasar ta Isra'ila za ta ci gaba da daukan matakan kare fararen hula a Gaza tare da kiyaye dokan kasa da kasa. Dubban mutane, ciki har da mata da kananan yara, ne suka rasa rayukansu bayan da Hamas ta kai mata hari wanda ya sanadin rayukan yan Isra'ila da adadin su ya kai 1,400. Kasashe da ma wasu mafada aji irin su shugaban ɗarikar Katolika na duniya Papa Roma Francis sun yi kira ga bangarorin da ke faɗar juna a yankin gabas da tsakiya, wato Isra'ila da Hamas ɗin, da su yi ƙoƙarin kai zuciya nisa don kaucewa ci gaba da zubar da jinin fararen hula. Amurka na kan gaba cikin jerin ƙasashen duniya mafada aji da za su iya ba da gudunmuwa wajen samar da zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya, an ji Abdulmannan Abdulrahman, mai rajin kare haƙƙoƙin bil'adama.
Tun da ma abin da mu muke fata kenan cewa a samu zaman lafiya a duniya. Inda Amerika da kanshi ya zo ya gane cewa zaman lafiya muke so a duniya, shikenan an samu zaman lafiya. Ya kamata duniya duka so put pressure on Israel, particularly America. In America yi magana, Israel sun ji.
An shafe makonni uku kenan ana ci gaba da gwamza fada tsakanin bangarori biyun. Hamza Adam, muryar Amerika daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam, yanzu kuma ga Aisha da ƙarshen labaran duniya.
Kafafen yada labarai da kuma na sada zumunta sun bada rahotannin yadda mutane suka mamaye filin jirgin saman Rasha da ke yankin Dagestan, kana suka bazama a inda jirage ke sauka domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga Tel Aviv. hukumomi sun rufe filin jirgin sama da ke makahala shalkwatar yankin da galibin mutanensa musulmi ne sannan yan sanda suka kewaye filin jirgin nan take ba a bada rahoton samun waɗanda suka ji rauni ko kuma waɗanda aka kama ba kafafan yada labaran Rasha sun bada rahoton cewa jama'ar da suka yi da fifi sun yi ta furta kalaman kyamar Yahudawa kana sun yi yunkurin farma jirgin mallakin Red Wing na Rasha wanda ya taso daga Tel Aviv ya sauka a filin jirgin wani faifayin bidiyo a yanar gizo ya nuna wasu daga cikin mutanen a filin jirgin sama wato filin jirgin sama suna daga tutocin Filistino a ƙarshe shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a jiya Lahadi a wani bangaren rangadin yammacin Afirka da kasar da Turai take yi na yunkurin ganin ta ƙara samun abokan cinikayya da kuma fadada dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi a ziyararsa zuwa Afirka ta karo na uku tun bayan karbar ragamar shugabancin gwamnati a 2021 sannan kuma ziyararsa ta biyu a cikin wannan shekarar Scholz ya matsa domin ganin an inganta abin da Najeriya za ta samu biyan bukatun cikin gida duk da cewa Jamus tana yunkurin inganta dangantakar cinikayya da kawarta a bangaren cinikayya mafi girma na biyu a yankin kudu na Sahara ana kiyasin cewa dangantakar kasuwanci tsakanin Jamus da Najeriya za ta kai ta euro biliyan 3 a kowace shekara daga cikin manyan fannoni na haɗin gwiwar da kasashen suke yi akwai batun aiki da Najeriya wajen shawo kan matsaloli a yankin da kuma duniya baki daya kamar batun bakin haure tsaro da yawan juye-juyen mulki a yammaci da Afirka ta tsakiya abinda Scholz ya sanar da Tinubu kenan a yayin ziyarar tasa a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja
a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC idan muka koma Najeriya masu ayyukan ceto na can suna kokarin lalubo mutanen da wani hatsarin kwalekwale ya rutsa da su a yankin kogin Benari a karamar hukumar Karim Lami da a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya rahotanni sun yi nuni da cewa hatsarin ya fi rutsawa ne da yara da mata kamar yadda za ku ji a wani rahoto da Lado Salisu Garba ya aiko mana daga Yolan jihar Adamawa
Wannan jirgin ruwan da ya tashi ne daga kogin Manarewa da ke karamar hukumar Ardokola zuwa Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido na biyu a jihar Taraban inda jirgin ruwan da mai kirar kwale-kwale ya dauki fasinjoji wani kanne suka ce 150 inda jirgin na tsaka da tafiya dai yayi hatsari a yankin Billari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraban mutane sama da 40 dai sun rasa ransu sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya faru a kogin Billari Safiyanu Muhammad na daya daga cikin wanda yake rijiya da baya sakamakon hadarin jirgin ruwan da ya faru wanda ya mana karin haske yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko yaya malamarin ya faru
eh to mun san inda ake tare ne
menene tare
inda ake dumba na abun nan tare kifi to mun haura amma kuma jirgi ta gagara haura mun kutan fita amma kuma ta gagara fita injin ta sai wuri da kawai sai kan jirgi ya kuro kado kan jirgi muka haru da itashin da aka tare ruwan sai muka kife a wuri
malam Sabiyanu kamar mu dauka kamar ku nawa ne a cikin wannan jirgi ne misali
mun kai kaman mutane 150 kuma ko kaya shike
Alhaji Jidda Suleiman wanda ke zama shugaban riko na kungiyar masu kula da jigilar jiragen ruwa a jihar Taraban wanda yace
jirgin da ya lodi daga Mayo ne zuwa Binnari wanda ya lodi zai tafi akwai inda ake tarewa muna iya sa tare a Mario wanda ya gamu da hatsari a wurin wanda jirgin ya noti a wurin da wasu al'umma da dama wanda wasu sun samu fita wasu kuma ba su samu fita ba
kamar mutane nawa ne yanzu ake saran cewa suna cikin wannan jirgi wanda ba su fita ba misali
kasa shi yanayin abu na nutan jirgi jiya ana ce min mutanen da aka rasa su guda 8 daga baya an ce mini guda 12 a wani labari an gaya min mutum 40 wanda ya bugo mini ga Jalingo an ce mutane 40 ne a jirgin suka rasu duka wannan labari ne wanda ba tabbacin gaskiyar magana bisa alamu waɗanda muka zo da sunan domin ba su ga ƴan uwansu ba suka ba mu tabbacin a gefen su mutum 12 ne
Malam Yusuf Ali wanda ke zama daya daga cikin waɗanda ƴan uwansu suka salwanta sakamakon wannan hatsarin jirgin ruwan wanda yace
tabbas
za ko yan uwana ciki guda shida, amma a cikin shidan nan na ga hudu sun fita, saura biyu din ne ba a samu gawan su ba har yanzu. A yankin mu sun kai mutane 20.
A cikin 20 din mutane nawa aka gane?
Wanda dai ba a gane su ba, mutane 12 ne ba a gane su ba.
Shi kuwa Ibrahim Yakubu, wanda yan uwansa guda uku suka mutu cikin wannan hadarin jirgin ruwan, shi kuwa cewa yi
wannan ban lokacin da muka ji shi gaskiya bai mana dadi ba.
Yan uwanka guda nawa ne a ciki?
Ina da yan uwa guda uku a ciki.
Duka a gane su?
Ba a gane ko mutum guda ba. Mun ji bakin cikin wannan al'amarin. Wannan wuri yankin Karin Lamido ne, amma al'umman Karin Lamido ba su cin gajiyan wannan wuri, kuma sai hasara suke yi kawai, domin wannan wurin ba san iya adadin abin da aka rasa ba, kuma wannan wuri ya fi shekara da shekaru ana hatsari a wannan wuri, ana rasa rayuka.
Honorable Anas Sha'ibu Didango, wanda ke zama dan majalisa mai wakiltar Karim Lamido na biyu a majalisar dokoki na jihar Taraban, shi ma cewa lalle ilahin suna da masaniya a kan wannan hadarin.
Information da aka bayar, mutane ba a maganan 40 wanda aka rasa. Su masana ruwa sun nuna da cewa sai an kai kaman wasu awanni 24 daga wannan hasari, kamin nan wayanda aka rasa ga wakilinsu ya fara haurowa tudu. Ba a taba yi wanda aka yi rashi yayi yawa irin wannan ba.
SP Usman Abdullahi da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba, shi kuwa ce wayi
an sami hadarin jirgin ruwa wanda ya ibo fasle daga Kasoma Reno zuwa Binne ne na aka samu aukuwan wannan hadari, inda jirgin dauke da passenger wanda ba a san ko nawa bane jama'a da ke cikin wannan jirgin, kuma ya nitse da su al'umma da sun salwanta ba a san ko adadin nawa bane.
Wannan hadarin jirgin ruwan da ya sanadiyar kashe rai aƙalla 40 a wannan yanki na jimlari da ke karamar hukumar Karim Lamido a jihar Taraba ba shine na farko ba wannan shekara.
Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Lado Salisu Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a jamhuriyar Nijar. Za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. kazalika a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com sashen hausa.com. yanzu ga shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam. A yau za mu daura kan batun ma'aikata na hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna 81 da aka kura. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfili Hashim Gumar. A shirin mu da ya gabata ne muka fara duba korafin wasu tsaffin ma'aikatan hukumar tara kuɗin shiga ta jihar Kaduna, wato internal revenue, su 81 da suka ce an kore su daga aiki a shekarar 2018 ba tare da bin tsarin dokokin aiki na biyan su haƙoƙinsu ba. Kafin mu kai gajin ta bakin gwamnatin jihar Kaduna mai ci yanzu, za mu dan koma baya mu sauri korafin ɗaya daga cikin ma'aikatan mai suna Hamid Abubakar Hassan.
Muna cikin ayyukanmu kawai sai aka wayi gari ranar 30 ga watan August 2018. Kawai aka kira mu an sako masallacin Juma'a aka ba mu leta wai an yi terminating appointment ba tare da an bincike mu da yin wani abu ko an ba mu wani jarabawa ba mu yi ba, ko ba mu taɓa samun wani abubuwa da za a ce gashi ya ja dalilin cewa mu ba za mu iya aikinmu ba. Kuma muna da appointment ɗinmu tun daga provisional har permanent and pensionable appointment. Kamar mun ni ma kaga da ina cikin aiki da a 2023 ne zan yi ritaya. Kawai aka ce an yi terminating appointment ɗinmu haka nan kawai rana tsaka wani ya zo, saboda ya zo yana da wata buri a zuciyarshi na siyasa, kawai sai ya sa ra'ayinshi kawai a kanmu, sai aka cire mu 81, sai aka kawo mutane 110.
Waye ne ya zo yana da wani buri na siyasa?
Ato tun da buri na siyasa mana wani wanda ya zo shi yana takama shi tare da chairman, yana haɗe da chairman wani shi darakta ya zo ya mana wannan abin ya ce gwamnati ya tsara shi, wanda mu kuma mun rubuta leta har gidan gwamnatin mun yi ma gwamnatin bayani ga abubuwan da aka yi mana. Abin mamaki kuma sai abin ya canja, domin waɗanda muka je muka kai ma letan a gidajen gwamnati sai kuma muka ga su kuma aka bubu aka rarranto ƴaƴansu da ƙannansu aka sa a cikin makwafinmu, aka ɗauki sojansu 112 ko 120 a maimakonmu. To kaga waɗanda ka je za ka kai kuka don a share maka hawaye sai kuma shi aka dauko nashi ya bada nashi aka dauko aka cika guruwa bu sai muka tashi ba mun ga tsuntsu ba mun ga tarko alhamdulillah muna da uwa ita ce kotu mun kai ke kuma kotu yanzu haka ana cikin kotu ne da abu kuma shari'an tana nan tana tafiya sai dai kawai wani bangare ne suke kawo mana aiko a cikin abun domin lauyoyi mun gabatar da lauyan mu mun gabatar da shaidun mu shaidun gwamnati da za su zo wata legal adviser daga Rabin din ita take blain din abun sai a je kotu sai ta kizo sai ta aiko da jita ta kira da kudin kuma sai mu dawo office mu ganta kuma tana yawon ko kuma mu san mu bincike sai mu ganta ai tana yawon ta ba wanda tayi ba inda
yanzu Malam Hamidu kai idan me kai zaka yi in an yanke wannan hukuncin me kamata amma tunda har ma shekaru retire ka sun yi yanzu ya kamata banan nan ka je aiki
eh kware da gaskiya a hakkin mu da lokacin da ta daka aka dakatar da mu daga aiki dan kotu ta ga muna da haƙƙi zuwa lokacin retirement kamar ni nawa idan ina da haƙƙi a biya na aiki na kuma sannan a bani retirement letter nan ina in fashi yin retirement benefit ina that's my only hope at abinda kawai nake bukata kenan sauran kuma abokanan aiki su in suna da lokaci wanda ya zai koma ya koma ci gaba da aiki shi domin ba za ka fara aiki ka so a ce baka kai lokacin retirement ba a ce an cire ka kanan babu gaira babu
wato wannan ya nuna idan aka kyale ka yanzu kai ba retire kai ba kuma baka da fansho baka da komai
ba ni ga tsuntsu ba ni ga tarko sai abinda kotun nan Allah ya sa ta yi mana na adalci shine kawai matsayina
yanzu me kike ne Malam Hamidu Abubakar
wallahi ba abinda nake ina da mata biyu da ƴaƴa 10 ba abinda nake yi da zan ce yau gashi sai dai Allah da ma'aiki da wanda muka sani zamu fita ko daga wakka samu a ce za a yi wani abu kai ma ka je a yi ka samu abin da za ka samu in ba haka ba daga mu har matanmu haka muke kuma yaranmu suna zuwa makaranta tun daga primary har tertiary institution duk suna zuwa amma ba mu ce maka ga kobo ba yanda kuma za ka yi tun an koro su sai dai mu ba su hakuri mu zauna tun in yamma ma ta yi ba mu abinci mata sun ce ba girki ba sai dai ka ce ku kaya
shirin ciki da gaskiya tuntuɓi gwamnatin jihar Kaduna ta sanata Ubasani inda babban sakataren yaɗa labaru na gwamnan Muhammad Lawal Shehu ya ce hakika gwamnatin na da masaniya kuma gwamna zai duba irin waɗannan korafe-korafe suke hada na malaman makarantar da tsohuwar gwamnatin ƴan Rufa'i ta sallama daga aiki.
Sunana Muhammad Lawal Shehu ni ne babban sakataren yaɗa labarai na gwamna sanata Malam Ubasani.
To Malam Muhammad Lawal Shehu yi mana bayani akwai korafin da wasu ma'aikata 81 na hukumar tara kudin shiga ga jihar Kaduna waɗanda aka kora daga aiki a 2018 suka shigar da ƙara kotun sauraron korafin ma'aikata kuma sun nuna kamar an kore su ba bisa ka'ida ba shin me za ku ci kan waɗannan mutane 81 kasance su yan jihar Kaduna ne?
To alhamdulillah kamar yadda ka sani shi ne girma gwamna sanata Ubasani an rantsar da shi a ranar 29 ga watan Mayu na wannan shekara. So kaga roughly yanzu muna wata hudu kenan da hawa kamar ki. Kuma waɗannan bayan Allah sun an sallame su tun 2018 wato kusan shekara 5 da suka wuce kenan. So shi kamar yadda mai girma gwamna ya ce ya yi ɗauki alkawari daga Alkur'ani cewa ya rantse cewa zai ma kowa adalci. Saboda haka ni abin da za mu iya ce a gwamnatance ba wai su kaɗai ba akwai kullum muna samun irin waɗannan ƙorafi na waɗanda suka ce an sallame su ba bisa ka'ida ba ko kuma ba a biya su haƙoƙinsu ba. Kuma kamar yadda ka sani duka bai wuce kwana uku ba shi mai girma gwamna bisa duk irin wannan tausayawa da ya yi na halin da tsoffin mazan jiya ko in ce tsoffin ma'aikatanmu suka shiga ya ba da umarnin cewa a fitar da zunzurutun kuɗi biliyan uku domin a ga cewa an sauƙaƙa musu irin waɗannan matsaloli da suka shiga. To saboda haka su ma irin waɗannan ma'aikata da aka kora ba wai na iya revenue ba kawai da sauransu akwai malaman makaranta da suka yan korafe-korafe har yanzu gwamnati ba ta tsaye da makama akan ya za ta yi ba. Amma ina mai tabbatar maka da in har aka zauna a gwamnatance aka duba aka ga kila ba a ana bukatansu ko kuma koran da aka yi ba bisa ka'ida ba za a iya yin wani saboda ai ita gwamnati da aka yi an yi ta dan jama'a ne kuma kowa san shi sanata Obasani mai tausayi ne ga al'umma mai kuma son ya ga cewa jama'a sun fita daga cikin kangi da suke ciki insha Allah
Muhammad Lawal Shehu waɗannan mutane in suna jin wannan tattauna da muke yi da kai me za su yi sara daga wajen gwamnati tunda dai sun kai ƙara ce saboda ba wani mataki da za su iya ɗauka
to ai abin da nake so in nuna maka yanzu ko shi kanshi sanata Obasani zan ka tare ta a hanya ka ce mishi me zai ɗauka ai ba zai iya gaya maka ba saboda wani abu ne wanda ba shi ya ɗauka ba ba lokacin shi aka yi ba dole sai ya bincika ya ga ina aka kwana ina aka tashi sannan ya san irin matakin da zai ɗauka. Ita al'amari na gwamnati ba mutum ɗaya da yake yanke hukunci ba. A ni a matsayina na babban sakataren yaɗa labarai ba zan iya ce maka ga irin hukuncin da gwamnati za ta yanke ba. Amma ina mai tabbatar maka da cewa ita gwamnatin nan mu mun assasa ta ne a tausayin al'umma da kuma jin kan al'umma da duba yanayin halin da mutane suke ciki. Kuma duk abin da muke ganin zai sauƙaƙa ma al'umma a shirye muke da mishi.
Wato abin da nake faɗa Muhammad Lawal Shehu wannan gwamnati kamar ci gaba ne da gwamnatin Malam Nasiru El-Rufai da ta tafi kamar mutane ne iri ɗaya don haka kamar duka kuna da masaniya ga duk waɗannan abubuwan da suke faruwa ai.
Amma ai masaniyan da ake ciki wata biyar ko shida da suka wuce Obasani ba shi sanata Obasani ba shi ne gwamnan jihar Kaduna ba saboda haka dole akwai abin da a gwamnatin tun da harka ta gwamnati ya wuce ta magana ba magana ta individual ba dole akwai mutanen da alhakinsu ne su duba su ba gwamna shawara a shawarance in ya tambaye su ina aka kwana ina za a tsaya za a tashi su ba shi cikakken bayani sannan sai ya zauna da sauran makarabai shi ya ce to wanda hukunci ya kamata mu ɗauka mu yanke amma shi ne ne maka shimfiɗa a baya gwamna sanata Obasani duk abin da zai kawo mu al'ummanmu maslaha da zai kawo musu waraka na su samu sauƙin rayuwa a shirye yake da yi su in Allah ya so yadda ka gane ba gaya maka duk irin wannan abin da aka yi ka gane za a yi wallahi gwamna a shirye yake da yana son ya abin nan ya duba irin waɗannan abubuwa.
Kuma sauraro a nan za mu ja birki ga wannan shiri tare da ci gaba da sa ido da bibiyar har sai wani abu ya faru sannan mu dawo domin sanar da ku. Yanzu amadadin duku wanda aka ji mudoyinsu musamman ma abokin aiki na Nasiru Adamu El-Hikaya. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfi da Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya.
Kuma da yanzu kuma ga labarin duniya a takaice.
Takaice sojojin Isra'ila sun ce suna zafafa hare-hare kan mayakan Hamas a Gaza wanda ya kunshi hare-hare ta sama da ƙasa. Cikin gargaɗin baya-bayan nan da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi tun bayan tashin hankalin Isra'ila da Hamas, shugaban Iran Ibrahim Raisi ya faɗa a jiya Laraba cewa ci gaba da jefa bama-bamai da Isra'ila ke yi kan Gaza na iya harzuka kowa ya ɗau mataki. Kafafen yaɗa labarai da kuma na sada zumunta sun ba da rahoton yadda mutane suka mamaye filin jirgin saman Rasha da ke yankin Dagestan. Kana suka bazama a jikin da jirage ke sauka domin nuna rashin amincewarsu da saukar wani jirgin sama da ya taso daga Tel Aviv. Shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz ya gana da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu a jiya Lahadi a wani bangaren rangadin yammacin Afirka da ƙasar ta Turai take yi na yunkurin ganin ta ƙara samun abokan cinikayya da kuma faɗaɗa dangantakar tattalin arziki a yankin da ke da arzikin makamashi. A ziyararsa zuwa Afirka ta karo na uku tun bayan karɓar ragamar shugabancin gwamnati a 2021 sannan kuma ziyararsa ta biyu a cikin wannan shekarar.
Masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi 7 kenan agogon Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu kada ku manta. Muna nan ko da yaushe a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku iya sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu wacce ta taya ni gabatarwa da Dadi Balawai da ya hada mana shirin sai injinanmu Malam Zubair. Ni Mahmud Lalo nake cewa mu tara a shirin namu na hantsi idan Allah ya kai mu.